Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, akwai yau da shi kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar 28 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin mu ji abin da muke tafa da shi, Sarfilu, ba mu kana labarai.
To, ma'aikatar sufurin daukar marasa lafiya ta Amin a Somalia ta ce akalla mutane 76 ne suka rasa rayukansu bayan wani gagarumin bom da aka dana a mota ya fashe. Haka kuma jiya Juma, ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta sanar da shugaba Vladimir Putin cewa sabon makamin da kasar ta kera wanda ya ninka sauti har sau 27 ya kammala. Kungiyar Taliban ta kai hari wani sansanin soja a kudancin kasar Afghanistan, inda ta kashe akalla sojoji 10 tare da raunata wasu 4.
To, a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa headquarters sojin Nigeria ta ce mayakanta sun dakira wani harin ta'addancin Boko Haram da na IS a lokutan bukukuwan Kirsimeti. Haka kuma gwamnoni a Nigeria sun nemi a canja yadda ake rabon kudaden ƙasa idan har za su biya ma'aikatansu sabon albashin naira 30,000 a duk wata. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar sufurin daukar marasa lafiya ta Amin a Somalia ta ce akalla mutum 76 ne suka rasa rayukansu, wasu da yawa kuma suka raunata bayan wani gagarumin bom da aka dana a mota ya fashe a wani wajen hada-hada a kudu maso yammacin Mogadishu. Akwai yiwuwar yawan mutanen da suka mutu zai cira, yayin da wasu jami'ai ke cewa yawan mutanen da suka kai, wato yawan mutanen da suka mutu sun kai 90. Waɗanda suka shaida faruwar lamarin sun ce bom ɗin ya tashi ne a wani wajen binciken ababen hawa, wurin da motoci ke shiga Mogadishu daga garin Afgoye. Wani jami'in tsaro ya ce an ɗana bom ɗin ne a wata babbar mota. Tun farko dai rahotanni sun nuna cewa wata mota mai kirar ababen fashewa tana harin ofishin karɓar haraji, inda motoci ke tsayawa suna biyan haraji a hanya. Wasu shaidu da suka ziyarci wajen da aka kai harin sun faɗa wa sashen Somalia na Murya Amurka cewa sun ga jini da sassan jikin mutane a warwatsi. Jiya Juma'a, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da shugaba Vladimir Putin cewa sabon makamin da ƙasar ta kera wanda ya ninka sauti har sau 27 ya kammala, lamarin da ya ƙara makaman nukiliyar ƙasar ƙarfin gaske. Shugaba Putin ya bayyana sabon makamin a Vanguard a matsayin wata sabuwar fuskar fasaha, inda ya kwatanta ta da tauraron ɗan adam na farko da ƙungiyar tarayyar Soviet ta ƙaddamar a shekarar 1957. Sabon makamin na Rasha da ma irinsa da ƙasar China ta ƙirƙira sun haddasa damuwa ga Amurka, wadda ke shirin samar da dabarun kariya. Shi dai wannan makami na Vanguard an ƙera shi ne ta yadda za a iya harba makami mai linzami zuwa ko ina a faɗin duniya, amma ba kamar makamai masu sauran makamai masu linzami da ake da su ba, waɗanda an san hanyar da za su bi zuwa inda aka harba su. Shi wannan zai iya yin dabarun canza hanyoyi a sama har zuwa inda za shi, wanda hakan zai yi wahala iya harbo shi ko a katse shi. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya sanar da Putin cewa makamin mai linzamin na farko da aka hada shi da fasahar Vanguard ya shirya shiga fagen daga. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta kai wani hari sansanin soja a kudancin kasar Afghanistan inda ta kashe akalla sojoji 10 tare da rawanta wasu 4. Wata sanarwa da rundunar sojin Afghanistan ta fitar a yau Asabar na cewa harin ƴan bindigar da suka kai da mamai da harbe-harben bindiga ya faru ne a gundumar Helmand, inda yawancin gundumomin yankin ke karkashin ikon kungiyar Taliban. Mai magana da yawun gwamnatin yankin Umar Zuwak ya faɗa wa muryar Amurka cewa maharan sun tayar da bam ne kafin su shiga sansanin da ke gundumar Sangin. Ya ce ɗauki ba ɗayan da aka yi ya ɗauki sa'o'i, kuma dukkan ɓangarorin biyu sun samu asarar rayuka. Sai dai Zuwak bai bayar da wani cikakken bayani ba. Duk da haka, wani jami'in yankin da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin na Taliban ya kashe sojoji 17 tare da naunata wasu 6. Wata kafar labaran ƙasar ta bayar da rahoton cewa Taliban ta haƙa hanya ta ƙarƙashin ƙasa zuwa sansanin. Jiya Juma'a, masu aikin ceto suka samu wani jirgi mai saukar ungulu na 'yan shakatawa wanda ke ɗauke da mutane 7 da suka ɓata a kan gaɓar tekun Hawaii mai tsananin haɗari. Binciken da aka fara cikin daren ranar Alhamis ya shiga har Juma'a, amma yawan duwatsu masu kaifi da hazo da yawan igiyar ruwa ya sa aikin binciken ya fuskanci koma baya, in ji jami'an tsaron gaɓar tekun. Shugaban jami'an tsaron gaɓar tekun Sara Mo ta ce wannan yanayi bai taimaka musu ba. Masu binciken suna ƙoƙarin neman alamar sigina na jirgin mai saukar ungulu a kan ƙasa da cikin ruwa da ma gaɓar tekun. Karamin jirgin da yana ɗauke ne da matuƙansa 2 da wasu mutane 6 da ake zato 2 daga cikinsu ƙananan yara ne, in ji jami'an gaɓar tekun. Fiye da mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi, Majalisar Dattawa ta shiga tsaka mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin bahasin. Yayin da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Mitch McConnell ya ce yana son a fara zaman jin zaman shari'ar da zarar 'yan majalisar sun dawo daga hutu a watan Janairu. Su kuwa 'yan jam'iyyar Democrat suna buƙatar cimma yarjejeniyar rubuta takardun tilasta mashi don gurfana gaban shari'ar da kuma wasu takardu masu alaƙa da shari'ar. A wannan takaddama kan matakan da ya kamata a bi don miƙa takardun ga Majalisar Dattawa, dukkanin ɓangarorin biyu sun yi tafkafa hujja da shari'ar da aka yi da tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton wanda aka yi shekaran baya, inda suka ce yanzu an kaucewa hanyar da aka bi wajen gudanar da ta tsohon shugaban. Sannan 'yan Democrat a majalisar na nuna fushinsu kan yadda McConnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar White House, tare kuma da yin duk abin da zai yi wajen ganin ya kare shugaba Trump.
A gaishe da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, sai fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji da farko, headquarters sojin Najeriya ta ce mayakanta sun daƙile wani harin ta'addancin Boko Haram da kuma na IS a lokutan bukukuwan Kirsimeti. Daga Abuja ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Mayakan na Boko Haram sun tsara kai hare-haren ta'addanci ne a wasu yankunan jihar Adamawa da ma dajin Sambisa gabani da ma lokutan bukukuwan Kirsimeti, kafin sojojin Najeriya su gano shirin nasu su kuma masu shigar sauri. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen headquarters sojojin Najeriya Kanar Aminu Iliyasu ya bayyana cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu cewar wani shirin kai farmaki na musamman mai take Operation Rufe Kofa da ke karkashin rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram ne ya yi nasarar daƙile wannan farmaki. Kanar Aminu Iliyasu ya ce bataliya ta 192 sun yi sintirin gama aiki domin gamawa da 'yan ta'addan tun daga Madagali ya zuwa Waga, Lawan, Jaje ya dangana zuwa ga Fadama. A dai wannan farmaki ne sojojin suka gano maɓoyar 'yan ta'addan tare da kai musu wani wawan farmaki wanda ya illata su ba kaɗan ba. Dakarun kazalika sun kuma babbake katuwar gwamnat 'yan Boko Haram tare da ƙone wasu rumbunan adana abinci da ke cikin ƙarƙashin ƙasa. sannan a ranar Kirsimeti ma dakarun Najeriya sun ragargaji wasu 'yan Boko Haram a cikin dajin Sambisa. Duk da a lokacin wani dan kunar bakin wake ya yi kokarin kutsawa cikin sojojin domin ya tada bom din da ke jikinsa, amma take dakarun suka bindige shi, inda gangar jikinsa ta yi gunduwa-gunduwa bayan da bom din da yake jikinsa ya tashi da shi. Kamar yadda Kanar Ilyasu ke cewa, abin sha'awa cikin wannan farmaki dai babu sojan Najeriya ko ɗaya da ya rasa ransa ko ya samu rauni. Tuni dai babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya General Tukur Buratai ya aike da sakon jinjina da nuna jin daɗi ga dakarun bisa wannan babban nasara da suka cimma. Kuma a cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, dama can irin tsarin da ya kamata sojan Najeriya suke bi kenan.
Wannan a yankuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace a ina jin insha Allah aka dai hana su saka sama da kasa duk ya kasance ana yaki da su, insha Allah za a samu nasara ga shawo kan wannan al'amari na ta'addanci. Ga wannan hubbasan zai kawo samun nasara don kamar yadda na nuna ma shi ne kamar an musu laima ne, laima ta zo ta rufe su ba su samun shawagi nan zuwa nan ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan Najeriya za su gansu su kuma yi magani su wannan insha Allah. Amma kaga in ya kasance ana yi yau da kullum kuma aka tsaida wannan abin a ce duk wani lokaci kowane rana za a samu binsu, amma kuma fa sai an hada da samun bayani na asiri wato abinda ake kira intelligence.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnoni a Najeriya sun nemi a canja yadda ake rabon kudaden ƙasa idan har za su biya ma'aikatansu sabon albashin naira 30,000 a duk wata. Shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan jihar Ekiti, Kayode Fayemi, shine ya bayyana haka a lokacin da ya gana da manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ga wakilin sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani.
Abin da ya fi daukan hankali shine batun biyan sabon matakin albashin ma'aikata na naira 30,000 a duk wata, wanda tuni shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu har waɗansu jihohi sun soma biyan ma'aikatansu. To ina gizo ke saka ne a batun rabon dukiyar ƙasa da ake ganin zai iya shafan albashin ma'aikatan? Ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya yi nazari.
Ko ɗan yaya aka samu canji a rabon arzikin ƙasan to zai taimaka mu ayyukan ci gaba na jihohin, amma kuma wurin yin rabon arzikin ƙasan dole a shiga wasu yarjejeniyoyi kuma wanda zai sa irin kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya take yi da irin alƙiblar da gwamnatin tarayya take ɗauka domin ci gaban da tattalin arzikin ƙasa dole jihohin su yi koyi da wannan ma'ana. Lokacin da gwamnati take shiga gina hanyoyi to sai a haɗu da gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin jihohi a yi aikin hanya. Haka kuma lokacin da ake samar da abubuwan more rayuwa da ya shafi lafiyar mutane da sauransu to a rinƙa yi bai ɗaya, wannan zai taimaki tattalin arzikin ƙasa.
Sai dai ga jigo a jam'iyyar APC Barista Abdullahi Jalo yana ganin gyara dokar da aka fara tun zamanin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo zai taimaka wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa.
Yanzu Allah ya kawo abin zai yi kyau, saboda in har wancan gyare-gyare da Obasanjo bai yi ba za a yi shi a wannan gwamnati, ma'ana da dama jihohi da su iya rike kansu za su samu kuɗaɗen da suke nema daga wajen gwamnatin tarayya, kuma jihohin da ake gudu ba za su iya aiwatar da wannan biyan 30,000 wa ƙaramin ma'aikaci su samu aikin yi to za su iya samu. Wannan shine yanda nake kallon wannan al'amari, kuma zan sake jan hankalin masu saurare cewa ba ana yi ne a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi da kuɗi da take samu fiye da kowane bangare ba, amma dai zai kawo wani maslaha wanda zai kawo ƙasa ta nausa gaba. Kuma yanzu an soma an samu mai waje biyu a arewa, saboda zaman lafiyan ƙasa a ce akwai haɗin kai shine a ce an samu ma'adinai a kowani bangare na kasan wanda zai kawo wa kasan arziki saboda za a samu kuɗi daga ta kowani bangare wanda zai kawo ƙarin haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa.
Shi ma shugaban gwamnatin Najeriya kuma gwamnatin jihar Ekiti Kayode Fayemi ya ce suna kan bakar su na neman sauya yadda ake rabon dukiyar ƙasa kuma ba yanzu suka fara ba a wannan zamani na shugaba Muhammadu Buhari.
Fingers are not equal at the level of the state, so consequential adjustment may not necessarily end up being the same. It will be different from state to state. We're not going to adopt hook, line and sinker what has been adopted between federal government and labor. That's for federal government workers.
Fire me a tea, but ataru anzama daiba. Wasu jihohi ba su da karfin da wasu ke da shi. Akwai yarjejeniyar da gwamnatin tarayya ta shiga da kungiyar kwadago a wani fannin kayyadaddan albashi wanda ba lalle bane jihohi su amince da haka. Saboda haka suna kan bakar su na neman a sauya yadda ake rabon dukiyar kasa wanda aka fara tun zamanin shugaba Olusegun Obasanjo kusan shekaru 20 da suka wuce. A halin yanzu dole ne gwamnoni su nemi kuɗi su biya ma'aikata tunda doka ce, amma wannan ba zai hana mu neman gyara ba. Abin jira a gani shine irin tasirin da gyarar zai yi wajen taimakawa jihohi da ba su iya rike kansu ba tare da samun tallafi daga gwamnatin tarayya ba. Madina Dauda, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku yi min ƙarin haske kan batun tsige shugaban Amurka Donald Trump da majalisar wakilan Amurka ta yi. Shin yanzu ya matsayinsa yake ne? Shin idan majalisar dattawa ta tsige shi kenan zai sauka ne kwata-kwata? Shin idan har ya sauka sabon zaɓe ne za a yi koko akwai yadda za a yi wani hau? Shin an taɓa irin wannan tsigewar ga wani shugaba a Amurka? Shin a kasashen duniya a ina ne irin haka ya taba faruwa? Mai tambaya kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, matashi dan kishin kasa daga jihar Borno, Najeriya. To idan mai tambayar na saurare, an dace mun samu tuntubar dan Najeriyan nan mazaunin birnin Boston na nan Amurka, kuma mai sharhi kan harkokin tsaro da zamantakewar Amurka. Ina maganar madakin samunaka Alhaji Garba Suleiman Kraku, wanda ya fara amsa tambayar kamar haka.
To, Alhaji Bukar, tambayar ka kafin in ansa ta kai tsaye, ina so in dan yi bayani kaɗan akan abin da ya shafi tsigewa ko kuma cirewa. Wato, shugabanci a kullu halin kamar yadda muka sani, yadda ake faɗi ɗin siyasa da sauransu, da kuma kamar addini ne, ma addinance Allah ke bayarwa shi ke cirewa a lokacin da ya ga dama, ya kuma ba wanda yake so a lokacin da ya ga dama. So anan Malam Bukar, shi shugabanci in aka zo tsige mutum ko cire shi, ita kanta tsigewa ta kasu kashi-kashi fa daban iri-iri. Zai yiwu tsigewa ta irin ta majalisa wanda ike irin ta muke gani yanzu a yadda ya tambaya a nan Amerika, wato ‘yan majalisa, wato legislators ake cewa kenan, turance su ne suke da kurumin tsige shugaban kasa su cire shi. In kuma an cire shi ɗin, ga bayani zama Alhaji Bukar. Bayan wannan, ko ta hanyar zanga-zanga wanda ke duk faɗin duniya ana yin irin wannan, da ƙarfin ƙiya mutane al'umman ƙasa su yi zanga-zanga na ƙin jini ko na ƙin nuna yadda da shugabancin shugaba, a tsige shi da ƙarfin ƙiya. Jama'a ba wai ma soja ba ne, jama'a ne kawai, jama'ar ƙasa za su yi zanga-zanga. Gashi nan mun gani a ko'ina yadda ake ta yi. Kuma zan tunashe da Alhaji Abubakar in zai iya tunawa, kamar ƙasashe a nan ma Afirka mu, yanda aka yi ta Artabu a Egypt da Abdul Fattah Sisi da Morsi. Haka nan Alhaji Abubakar, mun ga irin abin da ya faru a Cote d'Ivoire na Laurent Gbagbo da shi da Alassane Ouattara. Haka nan a Kenya, misali, wanda Uhuru Kenyatta da shi da Raila Odinga suka fafata. Hakanan masu sauraron mu za ku tuna Spain ba daɗe ba da yin wannan su ma irin wannan tarzoma na cire shugaban ƙasa. Hakanan a Brazil duk su ma sun yi, China ma sun yi na Aquino in an tuttuna. To, mu dawo kan maganan tambayarka na kan shin in an tsige shugaban ƙasa kamar misali Donald Trump yanzu. A tsige dai majalisa wakilai sun tsige shi kuma ya tsigu. Yanzu ana jiran su ɗan majalisar dattawa. Idan ita shugaban majalisar wakilai ta kai musu takardun da dalilai da ba'asin da yasa suka tsige shi, to idan har sun cire shi, to ɗaya daga cikin amsan tambayar ka shine in an cire shi ya ci to mataimakin shi wato Mike Pence shi zai haye karagar mulki, ba wai za a ce za a sake wani zaɓe ne ba dan an cire shi ba, a'a. Shi kuma Mike Pence wato mataimakin Donald Trump sai ya nemi mataimakinsa. Banda wannan ba yadda za a yi a ce an tsaye da mataimakin shugaban ƙasa idan har shi ma yana da wani kashi a gindinsa. Zan ba shi misali. Wato a nan Amerika lokacin da aka tsige ba ku aka tsige ba aka nemi a tsige shugaban ƙasa Nixon. Wato da Nixon ya ga dai abun ya taso mishi da dangadar ba ji ba gani, to shi kuma a lokacin yana shugabancin ƙasar nan ba yi da mataimaki. Mataimakinsa wato akwai wani laifi da ya yi wanda ake cewa tax evasion. Ya yi almundahanu akan harajinsa ne ko harajin na
wato ya kasa biyan haraji yadda ya kamata.
Yawwa, saboda haka a nan baya aikinsa na mataimakin shugaban ƙasa. To sai wannan ya tsinci dani a kala General Ford na House ɗin Amerika, sai ya tsare kan kujera. To kaji abukar kaɗan daga cikin irin artabun da zai iya faruwa sanadiyan tsige shugaban ƙasa. To banda wannan kuma shi yanzu ga wani shugaban ma da aka nemi a cire shi, wato Bill Clinton. A lokacin ana ikirarin ya turmishe Monica Lewinsky.
Haka.
To kun ga akwai bambanci masu sauraron mu akan shi Donald Trump. Shi Donald Trump ya nemi amfani da ƙarfin kujerarsa ne domin ya ɓata abokin adawansa wanda yake ganin cewa in an fafata kila ya kada shi. Shi ya sa ɗaya daga cikin dalilai. Bayan wannan kuma ya raina hankalin majalisa, kuma a tsarin kundin mulkin Amerika ba wanda ya fi ƙarfin doka ko kai waye.
Haka.
To ya nuna ba su isa ba, sun nemi abubuwa da yawa da ya kamata ya yi ya ƙi ya yi. To yana ɗaya daga cikin dalilai na biyu da suka taɗa ƙuri'a lallai-lallai a cire shi. To haka nan kuma yakan kasance lokacin da Abraham Lincoln aka kashe shi wato ta hanyar juyin mulki.
Haka.
Sai shi mataimakinsa Andrew Johnson ya hau karagar mulki. Saboda haka Malam Abubakar sai ka fahimta cewa idan dai har shugaban ƙasa ta wani dalili ya sa aka cire shi ko ya mutu ko an kashe shi kamar dai yadda muka yi bayani, to ba fa za a ce za a sake wani zaɓe ba ne, mataimakinsa ne za a maida. Sannan ga shi ma John F. Kennedy lokacin da aka yi assassinate nashi wato aka halaka shi. To hakan nan ya faru. Ga ma ƙaramin misali shi Lyndon Johnson shi ya hau. Ƙaramin misalin dawo muka gida lokacin da aka yi juyin mulki aka ɗauki ran Murtala, to ai shi ne sanadiyan shigowar Obasanjo zo har ya zama shugaban ƙasa.
Yawa, to sannan kuma akwai wani bayani da ka yi da watakila Alhaji Bukar zai so ƙarin bayani a kai, wato inda kake cewa idan aka tsige shugaban ƙasa misali mataimakinsa shi ma na da matsala ta yadda ba zai iya gadar shugaban ƙasar ba, kenan shugaban majalisar dattawa zai zama shugaban ƙasa. Wato kenan idan aka kwatanta wannan da halin da ake ciki a Amurka, idan aka tsige Trump majalisar dattawa ta tabbatar ta tsige shi da majalisar wakilai ta yi kenan ya tsigu kamar yadda kai bayani ɗazun, kuma ya kasance mataimakinsa Mike Pence na da wata matsalar da ka iya hana shi zama shugaban ƙasa. Kenan
akwai Senate President a yanzu da za su kada ƙuri'a sun cire shi, to ba mai sense ne zai zama shugaban ƙasar nan take ba. Sai shi Senate President ya riƙe karagar mulki na ɗan wani lokaci kafin a ɗan yi canje-canjen takardu da handing over da sauransu. Sannan sai a zo a rantsar da shi mataimakin Donald Trump.
To watakila wata tambayar da shi Alhaji Bukar zai so ya kuma yi shine, idan ya kasance duk da majalisar wakilai ta tsige shugaba Trump, majalisar dattawa ta tsige shi koko ta ce bata samu dalilin tsige shi ba, ya matsayin Trump zai kasance?
Madalla yana nan a tsigen shi, a tsige yake a idan duniya, a idan jama'a, a idan Amerikawa, sannan kuma a kundin tarihin Amerika ya shiga ciki. Saboda haka zai ci gaba da shugabancinsa na Amerika. Dun da Senate dattawa su cire shi ba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin madakin samu naka mazaunin birnin Boston na nan Amurka, Alhaji Garba Suleiman Kraku, wanda an samu na tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Kuma na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Mansur Baba Wuro na Fada da Tasiu Ismail Zita Gozaki, inda suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, muna yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan lokaci da shekara ta 2019 ke shirin ƙarewa, sannan muna fatan Allah ya nuna mana shekara ta 2020 rai da lafiya. Sannan ba ma fatan munanan abubuwan da suka faru a shekara ta 2019 mai shirin shuɗewa su sake faruwa a shekara ta 2020 da ke shirin kamawa a makon gobe. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa shekara ta 2020 ta kasance shekarar da take kunce da farin ciki da walwala da dukkanin al'ummar duniya baki daya. Ga kuma sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa, ya Allah muna roƙonka da sunayenka 101 da ka hada mu da alheri da ke cikin wannan shekara ta 2020 da take dab da kamawa. Ta kuma Allah ka kare mu. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya azurta mu da shugabannin nagari masu kishin mu ba wanda muke kishi ba. To mun kuma samu sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, ita kuma ta ce, Salam VOA Hausa, don Allah ku bari dama da na jajantawa 'yan uwa da iyalan sojoji 14 na jamhuriyar Nijar da wasu 'yan ta'adda suka hallaka su a farko-farkon makon da muke ciki. To don haka nake kira ga gwamnatin Nijar da masu kuɗi da ma duk wani mai fada a ji da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don sha wannan matsalar ta kaiwa dakaru hare-hare ana hallaka su. To daga ƙarshe kuma sai saƙon Ali Usman Takalafiya, inda shi kuma ya ce, ina kira ga gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi da ya hanzarta biyan ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar sabon albashin 30,000 kamar yadda ya bayar wa ma'aikatan jihar kimanin watanni 3 da suka gabata. To madalla, mun kuma gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu kammala shirin, gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice.
To ma'aikatar sufurin daukar marasa lafiya ta Amin a Somalia ta ce akalla mutum 76 ne suka rasa rayukansu, su da yawa kuma suka raunata bayan wani gagarumin bom da aka dana a mota ya fashe a wajen wani hada-hada a kudu maso yammacin Mogadishu.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya tayar gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Joe, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare.
24 heures sur 24, VOA Afrique.